Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 19 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi, shugaban kungiyar tsaron NATO yace yakin da ake yi a Ukraine zai iya kai shekaru ana yin sa. Kuma sojojin Ukraine sun fuskanci karin hare-hare daga Russia bayan da kungiyar EU ta ba da shawarar a ba Kiev damar neman takarar shiga kungiyar. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kungiyar manyan kasashe bakwai masu karfin demokradiyya da tattalin arziki wato G7 a taron kolinsa da ke tafe za su bayyana kararar cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata. Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka, wato Father's Day. Ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar Lahadin mako na uku a watan Yuni.
Kanin labaran kenan. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaben gwamna a jihar Ekiti a Biodun Abayomi ya lashe zabe a jiya Asabar, sai dai 'yan adawa cewa suke.
We are definitely going to challenge it.
Yace tapas da su kalubalanci su kama kon zaben a kotu. Yace a fili kuna sayen ƙuri'u, a fili fillau. Zaka ji ana cinikin ƙuri'u.
Al'ummar Kudu maso gabashin Najeriya kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu bayan zaben masu dafawa 'yan takarar PDP da jam'iyyar Labour baya.
Fine Okowa is Igbo by tribe, but it's also from the South South.
Yace Ifeanyi Okowa dan kabilar Igbo ne, amma kuma dan yankin Kudu maso Kudu ne. Saboda haka zai wuya mutum ya ce ba dauki dan kabilar Igbo ba, kuma zai wuya a ce ba dauki dan yankin Kudu maso Kudu ba.
Kana mahukunta a jamhuriyar Niger kuma sun bi sahun sauran kasashen duniya wurin tuna ranar yaki da cutar sanyin kashi a duniya. Kamar kowani yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar. Bayan haka za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu za mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban kungiyar tsaron NATO yace yakin da ake yi a Ukraine zai iya kai shekaru ana yin sa. Kuma sojojin Ukraine sun fuskanci karin hare-hare daga Russia bayan da kungiyar EU ta ba da shawarar a baiwa Kiev damar neman takarar shiga kungiyar. Jaridar Bell Am Sonntag ta Jamus ta ambaci sakataren janar ɗan kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg, yana cewa samar da manyan makaman zamani ga sojojin Ukraine zai kara musu damar yantar da yankin gabashin Donbas daga hannun Russia. Prime Minister Britannia Boris Johnson, wanda ya ziyarci Kiev a ranar Juma'a, shi ma ya yi shigen irin waɗannan kalaman game da buƙatar a yi shiri don yakin zai iya ɗaukar dogon lokaci. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kungiyar manyan kasashe bakwai masu karfin demokradiyya da tattalin arziki wato G7 a taron kolinsu da ke tafe za su bayyana kararar cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata iya lokacin da ya dace. A wata hira da kamfanin dillancin labaran DPA na Jamus da aka wallafa a jiya Asabar, Scholz ya ce yana so ya yi amfani da taron da ke tafi mako mai zuwa da takwarorin aikinsa na kasashen G7 da za a yi a ƙauyen Elmau na Bavaria don tattaunawa a kan batun Ukraine. Jaridar ta ambaci Scholz na cewa za mu ci gaba da tallafawa Ukraine iya lokacin da ya dace. Muna son tabbatar da cewa duk shiri da lissafin shugaban Russia Vladimir Putin bai yi aiki ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a zaɓen gwamna a jihar Ekiti a Biodun Abayomi a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jiya Asabar, sai dai 'yan adawa sun ce za su kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Elected.
Farfesa Kayode Adebawale shugaban jami'ar Ibadan kuma babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Ekiti a lokacin da yake ayyana Mr. Abiodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Ekiti da ƙuri'u 187 da ƙwara 57 ya kada sauran yan takarar gwamnan Mr. Olusegun Adebayo Oni na jam'iyyar SDP ne yazo na biyu da ƙuri'u 82 da 211 sai Oladosun Kolawale na jam'iyyar PDP wanda yazo na uku da ƙuri'u 67,457 wakilin jam'iyyar APC a wajen bayyana sakamakon zaben Honorable Kayode Babade yace sun gode wa Allah.
Well, it's great is though they return all the glory to God for the victory of our party and our candidate Mr. Biodun Abayomi Oyebanji.
Honorable Kayode Babade yace komai yayi daidai, muna godiya ga Allah a game da nasarar jam'iyyar mu ta APC da dan takarar mu Biodun Abayomi Oyebanji. Muna godiya ga dukkan jama'a, muna godiya ga jama'ar jihar Ekiti, mun gode wa hukumar zaben jihar Ekiti da ta yi ingantacce kuma sahihin zaben gwamna. A yayin da wakilin APC ke cike da murna da godiya ga jama'a, shi ko wakilin jam'iyyar SDP a wajen bayyana sakamakon zaben Barista Oshoni Ajayi yace su kam tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu.
We are definitely going to challenge it.
Yace tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Yace a fili kuna sayen ƙuri'u, a fili fillau zaka ji ana cinikin ƙuri'u, sai kaji an ce naira 10,000 a zan saye naira 8,000.
You openly selling votes and they are negotiating votes. Can you buy for 10,000? I am going to buy for 8,000.
Mr. Oshoni Ajayi na jam'iyyar SDP yayi zargin cewa,
and you also witness a lot of state backup violence in this election. We are prevalent in all the local government. That SDP will not buy and will not sell.
Oshoni Ajayi yace kowa ya sheda irin tarzoma da gwamnati ta mara wa baya a dukkan kananan hukumomi a wannan zaben. An hana mu zabe, mu SDP ba mu sayen ƙuri'a, ba mu sayar da ƙuri'u. Ƙuri'un da mun ka samu ga jama'a masu tsafta ne, babu magomago a ciki. A halin yanzu a cikin birnin Ado Ekiti, jama'a nanan suna ta harkokin su ne da kullum ba tare da wata fargaba ba. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ado Ekiti, Nigeria.
A gaida Umar Hassan Tambuwal da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Muryar ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka, wato Father's Day. Ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar Lahadin mako na uku a watan Yuni. Rana ce da iyalai ke tattaruwa su karrama iyaye maza. Iyalai da yawa suna siyo musu kyaututtuka, yayin da gidajen cin abinci ke cika makil da iyalai da ke kai mahaifansu maza cin abinci. A cewar shafin tarihin yanar gizo na history.com, ranar 5 ga watan Yulin 1908 aka fara yin bikin Father's Day a lokacin da wata coci a jihar West Virginia ta yi wani taro don tunawa da maza 362 da suka mutu a wata fashewa da ta auku a masana'antar sarrafa gawayi ta Fairmont Coal a Monongah a watan Disamba. Ko da yake wannan ya faru ne sau daya ba duk shekara ba. Shafin History ya kuma ce a shekarar da ta biyo baya, Sonora Smart Dodd, wata mata da ta zauna a Spokane da ke jihar Washington kuma ɗaya daga cikin 'ya'ya shida da mahaifinta ya rena bayan mutuwar mahaifiyarsu, ta fara tattaunawa da al'ummar yankin akan neman goyon bayan ware rana guda a shekara don jinjinawa iyaye maza. Ta samu nasara a shekarar 1910. Jihar Washington ta yi bikin Father's Day a karon farko a fadin jihar. A hankali bikin ranar Father's Day ya fara bazuwa a duk fadin Amurka, a cewar History. Amurkawa suna kashe fiye da dala biliyan ɗaya a kowace shekara akan kyaututtukan ranar Father's Day. Yau Lahadi 19 ga watan Yuni kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cutar amo sanin jini, wacce ke ɗaya daga cikin cututtukan da suka fi wahalar da jama'a a ƙasashe masu tasowa sakamakon ƙarancin asibitoci da tsadar magunguna. duk kuwa da cewa gwamnatoci da masu hannu da shuni na ƙasa da ƙasa na iya bakin ƙoƙarinsu wajen ɗaukar ɗawainiyar masu fama da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Malabarma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai.
Ranar yaƙi da cutar amosanin jini wani lokaci ne na faɗakarwa da kuma tayar da gwamnatoci da ƙungiyoyi daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙoƙarin cimma nasarar wannan yaƙi na ceton rayuwa, musamman a ƙasashe masu tasowa inda matsalar ta fi ƙamari. To koya ake iya gane alamomin wannan cuta? Dr. Furairatu Isufu ita ce shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar amosanin jini da ke nan birnin Yamai.
Ciwo ne da in ya taso yaro in dan karami ne yawan kuka ga rashin jini, waɗansu in yara kanan ɗan kako da za a ka da cinanuwan da hannuwan sun ƙaba, wani masassara ke kawo shi nan ga wajen mu, wani duka jikin ne ke ciwo, hatta da babba matsawan ciwo ya yi tsanani yana kuwa yana komi. Cuta ce da ake ce ma genetic hereditary, cikin jini ne take, ta gado ce. In uban kadai ne ko kadai take dauke da kwarin ciwon, yaron ba ta yi wa zama da wannan ciwon.
Haka kuma Dr. Furairatu ta yi bayani akan girman wannan matsala a nan Niger.
Da mun kalli safa an 2021 kadan ne ababu ga 8,000 ke waɗanda suna zukuwa muna dibin su lokaci zuwa lokaci, koko increase kin ta tashi suna zukuwa wurin mu ana musu gwargwadon magani. Akwai wani ke zukuwa makin gida kasashen waje.
A zantawar mu da su mutanen da Allah ya jarabce su da cutar amosanin jini sun bayyana mana yanayin da suka shiga a sakamakon haka.
Sunana Salamtu mai yake. Ina fama da wagga cuta tun ina jinjira aka ce ina wata 6 wata take fama da shi har yanzu ya kai inda ni nake doka ɗawainiya kaina, ba mu da tallafi na magani, ba mu da prison sharshi, kuma cutar nan hana mu aiki take, ba mu aiki wani aiki na ƙarfi haka, ban yi karatu ba, ciwo hana ni karatu.
Sunana Rahanatu Usman, ina da shekara 25. Mu kira da muke yi gwamnati ta dibi Allah da jibi ma'aiki da wa'anda adda su tallafa muna. Mun ya buƙatan magani, uwayenmu sun gaji, ƙannin uwayenmu sun gaji, faminmu sun gaji. Wallahi ciwon Allah ɗaya san abin da muke ji.
To ko me hukumomin Niger ke yi domin sassautawa halalin masu fama da cutar amosanin jini? Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Kaga wannan babban asibiti wanda ake cewa Sandre Panostero gwamnati ta gina shi daidai gurgudu ana bada tallahi tunda gwamnati ya yi mu wannan center da anka gina game da yaki da wannan ciwon bidije na musamman wanda ake kebewa a mika mai, kuma akwai magunguna daban-daban waɗanda gwamnati ke aikawa. Bai hana in akwai wani mai hannu da shirgi wanda adda halin taimakawa yana iya taimakawa. Idan da babu wannan asibiti mai kula da wannan yaran, ai an samu mace-mace da yawa bisa irin wannan ciwon. Amma yau sai in ce alhamdulillah.
A albarkacin wannan rana ta 19 ga watan Yuni, cibiyar kula da masu fama da wannan cuta ta shirya wani gangami a birnin Yamai domin tattara gudunmuwar jini daga wajen jama'a, yayin da a ɗaya ɓangare taron ya kasance wani lokaci na gwajin jini ga mutanen da ke buƙatar sanin ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuma aka san haka. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah sauke, ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan zaɓin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Peter Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Senator Ifeanyi Okowa da Dr. Doyin Okope a matsayin masu taimakawa takararsu a zaɓen shekarar 2023 wanda ke dan tafe. Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga dai Alfonso Okoregwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana.
Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan zaɓin da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na PDP da Labour Atiku Abubakar da Peter Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Senator Ifeanyi Okowa da kuma Dr. Doyin Okupe a matsayin mataimakan takara a zaɓen da za a gudanar a watan Fabrairun baɗi. Yanzu dai a wannan yanki na kabilar Igbo, a yayin da wasu na ganin ɗaukar Okowan da Atiku ya yi ya dace, wasu kuwa na cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba ta yi wa yankinsu wani adalci ba. Dr. John Ono wani malamin jami'a ne da ke ganin Atiku Abubakar ya nuna basira daukar Ifeanyi Okoh wanda ya yi.
Ifeanyi Okoh is Igbo by tribe, but it's also from the South.
Ya ce Ifeanyi Okoh ɗan kabilar Igbo ne, amma kuma ɗan yankin kudu maso kudu ne. Saboda haka zai wuya mutum ya ce ba ɗauki ɗan kabilar Igbo ba, kuma zai wuya a ce ba ɗauki ɗan yankin kudu maso kudu ba. Ni dai wannan zaɓin shi ne mafi alheri ga Atiku. To sai dai Mr. Chisom Martins ya faɗi cewa duk da cewa Ifeanyi Okoh ya cancanta a matsayin mataimakin takara, da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi dacewa.
Ifeanyi Okoh is a quality candidate.
Ifeanyi Okoh ɗan takara ne mai inganci idan aka yi la'akari da tarihinsa da kuma ɗabi'arsa. Amma duk da haka, idan har daidaito da adalci ake yi, zan ce da ɗaukar mataimaki daga kudu maso gabas ya fi, aƙalla da ya huce zafin fafatukar da ake yi a yankin Igbo, in ji Chisom Martins. Kodayake Dr. Doyin Okupe da jam'iyyar Labour ta ɗauka a matsayin mataimakin takarar Peter Obi ya ce zaman wucin gadi ne yake yi. Injiniya Emmanuel Abo na ganin ya kamata Peter Obi ya tabbatar cewa duk wanda za su ɗauka a wannan matsayin ya kasance mutum ne mai farin jini wanda zai samu karɓuwa a faɗin ƙasar. Emmanuel ya ƙara da cewa Okupe ɗan siyasa ne mai kyau kuma mun san shi wani jigo ne a Najeriya. Amma ina tunanin za su fi samun shiga idan suka ɗauki ɗan arewa.
Okupe is a very nice politician and we know him as a big win in Nigeria, but I thought he should make it picking from the north.
Tuni kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaezen Igbo ta riga ta taya gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okoh murnar ɗaukar sa da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi. Amma ta ce yanzu tana nazari ne kan yadda 'yan kabilar Igbo za su kaɗa ƙuri'unsu. In ji kakakin kungiyar Dr. Alice Obonnia, kungiyar Ohanaezen Igbo tana nan tana kallon yadda ake zaɓen 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakan nasu, kuma muna sa ran cewa ba da jimawa ba. Za mu zauna da duk masu ruwa da tsaki na yankinmu mu yanke shawara kan yadda za mu yi zaɓen shekarar 2023. Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Ta gaida Alfonso Sokoligwe. Jamhuriyar Nijar ta bi sawun kasashen duniya wurin tuna ranar yaƙi da cutar sanyin ƙashi da ke kama sama da kashi 5 cikin 100 na al'umman ƙasar, musamman yara ƙanana. Ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Nijar ya yi jawabi game da ƙoƙarin da gwamnati ke yi domin rage raɗaɗin watsuwar cutar a wannan ƙasar. Haruna Mamman Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
A ranar 22 ga watan Disamba shekara ta 2009 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 19 ga watan Jun na kowace shekara domin ya zamanto ranar tunawa da masu ɗauke da cutar sanyin ƙashi da jama'a suka fi sani a jamhuriyar Nijar da Emasi. Ranar kan kasance ta gargaɗi da ma janyo hankalin al'ummomin duniya game da wannan cutar ta sanyin ƙashi. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ne Dr. Iliyasu mai nasara ya bayyana da sunan hukumomin kasar a kahohin yada labarai na kasar domin tunatar da jama'a game da wannan ranar da ma wannan cutar ta sanyin ƙashi.
Le thème retenu cette année est drépanocytose stratégie pour améliorer la qualité.
Maudu'in wannan shekara shine cutar sanyin ƙashi, wani salo na ƙara inganta rayuwa. Maudu'in yana da muhimmanci sanada cewa a kowace shekara masu ɗauke da wannan cutar ruwa ne suke yi. Hasali ma cutar ana gadonta, kuma cutar tana haifar da ciwo mai tsanani da ma damuwar kwakwalwa. Ministan ya ci gaba da cewa abinda ya kamata shine a ƙara zurfafa bincike akan wannan cutar da ma ƙarawa masana wannan cutar sani, tare da buɗa wurare na musamman domin kulawa da masu ɗauke da wannan cutar. A nan jamhuriyar Nijar, inji ministan, wannan cutar ta ƙare zama ta maraice domin wurin da gwamnati ta buɗe na musamman domin kulawa da masu ɗauke da wannan cutar yana ƙoƙarin ganin samun sauƙin magunguna a wurin. Na tuntuɓi Dr. Adamu Sule domin jin muhimmancin wannan ranar da ma yaya ake kamuwa da cutar da ma samun waraka ga masu ɗauke da ita.
Ana gano wannan ciwon a wurin awon jini da ake yi. Akan ɗauki jinin yaro auna a gani idan yana ɗauke da wannan cuta, ana a gane a cutar kala-kala ce. in ka ga yaro ya same ta watakila tana ba shi wahala ya danganta daga fitar da uwai tana da uba yana da shine ake cewa mutum yana da SS yake ba yaro wahala tun haihuwar shi har ga hanyar girma sosai ciwon yana ba shi wahala an kuma in ya kama su ma baya barin su ma sai ma kashe su amma in kama uba yana da S ko ba S bane gare ta ko kuma in dai ba SS bane ke gare su ciwon yana zuwa da sauki ga wanda aka haifa sai wanda ke dauke da wannan cutar akwai maganin da ake ba su a likita yawanci ana ba su magani na wata zuwa wata bayan wata kare suna koma a sake ba su wannan magani sai kuma in sai sakaci abun ya kake ha a kara jini yana dan cutar tana shan jini dan jini ya shanye yaro yayi kamar masara idanun shi su masa da abun nan kuma jikin shi duka ya shanye kamar dan ciwon tamowa
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida mallam Haruna wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
social media duniyar matasa ya da alkhairi karmi a kazan ba
masauraro Shamsi Hamza Ibrahim ke muku sallama tare da fatan ana cikin koshin lafiya shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka madalla a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi wajen tsaftace kafafen yanar gizo da inganta lamuran da suka shafi tsaro a kasar musamman ma a yanar gizon a yanzu haka dai an gindaya wa kamfanoni da dandalolin sada zumunta irin su Facebook da Twitter da Google Meet Microsoft da dai sauransu sharuɗa da ka'idojin aiki da za su taimaka wajen kare haƙƙin 'yan kasar da ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da ke zaune a kasar kana da samun fahimta tsakanin kasa da kasa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta Najeriya wato NIDDA a takaice ta ce an samar da ka'idar aiki tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa a Najeriya NCC da hukumar yada labarai ta kasar NBC don kaiwa ga wannan mataki to koya 'yan kasar suka ji da wannan sanarwa shirin matasa a duniyar gizo ya ji ta bakin wasu matasa
a sunana Yahaya Saniyatawa gaskiya muna goyon bayan duk wani mataki daga wanda za ta dauka na tabbatar da cewa an tsantsace kafafen yada labarai na yanar gizo sakamakon idan aka lura da yadda aka bin abin barkatai to an ba kowa da kowa dama ana aikata abubuwan da basu dace ba tare da ita gwamnati ma ta sani ba ko ta ankara irin abubuwan da ke faruwa manyan kasashen duniya waɗannan kafafen yada labarai idan sun je sai sun yi rajista da gwamnati kuma dukkan abin da suke samu gwamnatin kasa tana samu wani tagomashi daga kasashen kamar a kwanakin baya sadda aka yi zanga-zangar NDSA cikin gani sai da wannan zanga-zanga ta jefa kasar nan cikin wani irin muyacin hali amma da gwamnati ta katar da shafin daga baya suka sake kulla sabuwar rajejeniya sai kasance cewa shi kamfanin Twitter din ma zai taimaka ma gwamnatin Najeriya wajen tabbatar da tsaron kasa da duk wani abin da ake yadawa wanda gwamnati bata amince da shi ba to idan gwamnati na dauka matakai kan kafafen yada labarai da koko in ce shafukan girgizan nan to zai taimaka kwarai kuma wani abin da har yanzu ba gane ba idan gwamnati dauki rano ta to dole su wannan kafafen yada labaran gwamnati ringa samu wani tagomashi mai tsauka daga wajen su
nana Shehu Adamu Rijau to game da waɗannan sabbin sharuɗa da gwamnatin Najeriya ta fitar za mu iya cewa eh hakan yana da kyau gaskiya gani yadda ake amfani da waɗannan kafofin wajen ingiza matsalan tsaro wanda za a iya kirkirar labari na ƙarya a yada shi a waɗannan kafofi kuma jama'a waɗanda ba su da fahimta sosai su ɗauka kuma abin ya haifar da matsala wanda zai iya jawo kashe-kashe da dai sauransu to za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau dama ya kamata a ce akwai dokoki a waɗannan kafofin sada zumunta kawai a bar kara zuwa
ni sunana Yusufuddin a Yusuf abubuwa ne waɗanda suke suna da kyau sai dai abin da mutane suke tsoro shine wato kar ya kasance an fitar da tsarin da kawai zai zamto interest din gwamnati kadai yake karewa ba wai yana kare haƙƙin al'umma bane abin da mutane suke gudu kenan sannan kuma mutane suna gudun kar ai wani abin da za a amfani da shi domin a cutar da waɗansu mutane domin akwai waɗansu content din da suke akan nan ba su a ce wannan under 18 ne ko na wasu irin waɗannan abubuwan da ya kamata gwamnati sai ta lura da su sosai domin alal haƙiƙa kan gaskiya a kafafen sada zumunta akwai abubuwan da kai karan kanka in ka gani abin zai bata maka rai baraka ji dadin sa musamman irin su TikTok din nan da irin su Twitter din nan da sauran kafafen sada zumunta so ina ga gwamnatin ta yi wannan yunkuri ne mai kyau amma a tsaftace niyya kuma ai abin nan domin Allah
kan wannan batu na zanta da shugaban hukumar ta NIDDA Kashifu Inuwa Abdullahi ta wayar tarho don jin ƙarin bayani game da wannan sabon tsarin ka'idoji tsari da aka fitar.
Tsarin an fitar ne da shi domin a tsaftace amfani da cikin san shi duk wani technology yana da amfanin nikansa alfanin shi sannan yana da kuma illolinsa. So tsarin an fitar da shi ne domin a tabbatar ɗan Najeriya sun amfana da amfanin da zai kawo sannan kuma sun kaucewa illolin amfani da shi. So kamar zaki ga yawanci ana amfani da shi wa'annan dandali na sadarwa wajen watsa labarai da za su iya kawo rashin jituwa a cikin al'umma ko kuma irin abubuwan da za su yi affecting abin da ake kira mental health na mutane inda za a juya wa mutum tunaninsa da sauransu. So wa'annan abubuwan wasu da ake yi sun saba dokokin ƙasa. So shi wannan tsari da aka fitar tsari ne da zai taimaka ya kawo wani a sami kamar digital diplomacy shi ne da Hausa mai ake ce abin.
Wato kana nufin fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa?
Yawwa ƙasa da ƙasa. In kika duba su yawanci irin kamfanin nan sun fi ƙasashe da yawa girma. Kamar Facebook shi kaɗai ba ƙasa a duniya da ta yi shi yawan mutane da suke amfani da shi. Babu addini a duniya da ya yi Facebook yawan mutane. So kin ga ya kamata a ce Najeriya tana da wani mu'amala da su inda idan abin da suke yi zai yi affecting ƙasarmu za mu faɗa musu ga abin da ya kamata su gyara. Sannan akwai dokokin ƙasarmu wasunsu za ki ga suna zaune ne a ƙasashensu ba su san dokokinmu ba, ba su san al'adunmu ba, ba su san menene yake faruwa a ƙasarmu ba. So amma idan muka samu wannan mu'amala shi zai sa inganta wannan dangantaka. So gabaki ɗayansu mun riga mun ba su wannan abu sun duba sun ba da gudunmawa su mun sa sannan mun tattauna da hukumomin gwamnati su ma duk wanda abubuwan ya shafa sun ba da gudunmawa su mun tattauna da kungiyoyi masu zaman kansu da suke da sani akan irin wannan abu saboda ba wai abu ne Najeriya kawai ba duk duniya ana yi. America yanzu suna so su canja dokokinsu wanda zai ba su dama a duba wannan. A Ingila suna yi, Germany suna yi, ƙasashen Turai duk suna yi. So shine mu ma muka ga ya kamata mu samu wannan shi tsarin rika na yin abu kuma duk wannan abu zai amfani da doka ne wanda already akwai dokokin ƙasa ne da suka ci ga yadda za a yi abu ba wai zai kawo wata sabuwar ka ne ba. Nan kuma zai taimaka duk wani abin da bai dace mutum ya yi shi haka physically ba offline to online ma bai dace ba saboda dokan Najeriya ko ka yi abu online ko offline dokar duk ta hada da wannan abu.
To a ranka daidai ina misalin wanda shi dan asalin dan Najeriya ne amma yana kasashen waje akwai wani abu da za a iya yi wajen takaita shi ko kuma duba shi wajen wallafa da sauransu?
Kamar misali yanzu shi wannan kade a Najeriya ne za ta yi amfani ko da dokokin Najeriya a iya Najeriya suke amfani. In kai dan Najeriya ne in kana wata kasar ya danganta da kuma dokokin wannan kasar ke da.
Trinidad dandalolin da kafafen na yanar gizo suka amince da daukan tsauraran matakai don yaki da labarai da shafukan ƙarya ƙarƙashin sabuwar ƙa'idojin aiki na ƙungiyar Tarayyar Turai don gudun kasa fuskanci biyan tara mai yawa. Tuma sauraro a nan shirin zai dakata a yau sai na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.
A gaida Shamsiyya, yanzu ga kaɗan daga sakonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga cewa Adamori Jau yana cewa shin wai sai yaushe ne wutar matsalar tsaro da ke neman babbake mana yankin arewacin Najeriya za ta mutu domin mun ga sai ƙara haɓaka take yi kawai a kullum kamar ana watsa mata fetur. Allah ya kyauta. Sako na gaba na cewa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaudan mana da ƙasarmu Najeriya lafiya da ma Afirka da duniya baki daya ya kuma ba mu abin da za mu ci daga kawu mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu. To duka kuma iya abin da za mu iya kawo muku kenan saboda ƙarancin lokaci ba za mu kawo takaitaccen labarai ba. A don haka a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da ma injiniyanmu na wannan lokaci da kuma wanda ya haɗa mana sauti wato Jumbi Hamza. Baba Yakubu Makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai gobe in Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
masu kayatarwa da sahihan labarai daga